بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amince wasa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis yawmuna 29 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wanda yake daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasin mu na karatun littafin al-aqidatul wasiqiyya wallafar shaykhul islami أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لقونا مسألة من البركة مسجد الألحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه لكينا أمور بهاري كتس عنان تكين غرين بوشي منا فاتر الله تعالى من جاب ورنشي الله يسعى البركة تشين أبو لغا مكارنتا الله يبام يكون كارنتا ديري دا فهمتن ديري دا كما سنياشا تكين عيكي درسو منا بايا muna kan bayani game da ayan da malam ya kawo fadin Allah ta'ala fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya da kuma fadin Allah ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad da fadin Allah ta'ala da yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da kuma fadin Allah da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wadannan ayoyi da waɗanda zamu tashi akan su a yau insha Allah ta'ala duka suna ƙara mana bayani dangane da wato tabbatuwar Allah madaukakin sarki a matsayin Allah shi kadai da kuma cancantar sa da kadaitakan sa da haƙƙin bauta shi kadai ba abokin tarayya Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su dan haka Allah ya ce ka bauta ma Allah shi kadai sannan ka doge ka dawwama kayi hakuri ka cije ka jure wajen bauta ma Allah shi kadai sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani wanda za a ce wannan takwaran Allah ne mana ka san ka taba ganin wanda aka ce shi ma ya cancanta a kira shi da Allah in bacin Allah da ya halitta sammai da kasai Allah yana da wani takwara cikin mutane kaga wani wanda aka ce yana da wata siffa irin siffar Allah kaga wani wanda aka ce ya isa yayi tasallufi a duniya kamar yadda Allah yake yi kana da wani labarin wani wanda aka ce duk abinda Allah kan iya yi shi ma yana iya yi hal ta'lamu lahu samiya sannan nabi Allah yana cewa walam yakul lahu kufuwan ahad, shi Allah bai da wani tsara ko wani sa'a wanda za a ce wannan sa'an Allah ne, wannan tsaran Allah ne, wannan daidai yake da Allah. Allah shi kadai ne al-wahidul qahhar. Kaga yanzu idan ka dauki masu mulkin duniya, idan aka ce gwamna, ai shi ma ya san ba shi kadai ke amsa sunan gwamna ba. Ana iya tara yanzu dai a Najeriya misali, za a iya tara maka gwamnoni mutum 36 a zallan Najeriya, a ce maka su wayannan menene su, gwamnoni ne su. Da ka ce your excellency kowa a cikin su zai jiyo, saboda kowa ya dauka da shi kake yi. Taka duk wanda aka ce shi gwamna ne, ya san ba shi kadai yake da wannan sunan ba. Shugaban kasa, ya san ba shi kadai yake da wannan sunan ba. Amma aka ce maka Allah, to ba wani wanda ya isa in ba Allah ba. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah bai da wani sa'a. Yanzu kaga ai a doka, ai matsayin gwamnan Bauchi da matsayin gwamnan Gombe da gwamnan Kano da gwamnan Jigawa da gwamnan Kaduna, matsayin su daya, mataki daya suke, daidai suke a doka. Kaga kenan an ce maka ga wani wanda yake shi ma sa'an Allah ne, shi ma yana iya daukan siffofin Allah, shi ma yana iya daukan sunayen Allah, shi ma zai zama sa'an Allah kenan, zai zama daidai da Allah kenan. Kaga kuma abinda ba zai yi ba kenan, abinda ba zai yi ba kenan. Kuma duk wanda aka ce maka shi gwamna ne, idan aka ce maka gwamna ne a Bauchi, ai na ke samun shi government house haka a Gombe, haka a kaza, haka a kaza, to duk wanda aka ce maka shi Allah ne, bai kamata Allah yana sama shi kuma yana kasa ba, shi ma ya kamata a same shi ne a sama. Eh, shi yasa Allah da kansa yace kullau kana ma'ahu alihatu kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila. Allah yace ka gaya musu, kace inda akwai wani abun bauta tare da Allah kamar yadda kuke fadi, a wata ruwayan kama ta quluna, a wata ruwayan kama ya quluna, kamar yadda kuke fadi ko kamar yadda su din suke fadi, idan inda akwai wani Allah tare da Allah, labtaghaw ila dhil arshi sabila, da su ma sun fara tunanin ya zai su isa inda Allah yake. Amma ba zai yi su yadda su tsaya a ƙasa, Allah yana sama ba, kuma dukan su Allah ne, ba zai yi ba. Daka Allah bai da wani sa'a, Allah bai da tsara, Allah bai da wani wanda yake daidai da shi. Sannan Allah yana cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ya fara aya da yace ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yace ya ku mutane, ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka zo gabaninku, don ku zama masu tsoron Allah. Sai Allah yace alladhi ja'ala lakumul arda firashan, Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfidaddiya, was-sama'a bina'an, sama ta zama ginanniya. Kaga Allah ya tsayar muku da sama ta tsaya cak ta muku rumfa, ya tsayar muku da ƙasa ta tsaya cak don ta dauke ku, ku dinga yawo da zirga-zirga a kanta. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. To kaga sai Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an, sai Allah kuma ya saukar muku da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sai Allah ya saukar muku da kayan, fitar muku da kayan marmari sanadiyar wannan ruwan dan ya zama arziki a gare ku. To bayan Allah ya kaga ya fara ayan ya ce ku bauta mu ubangijinku shi kadai, karshen ayan sai ya ce fala taj'alu lillahi andada, kada ku sanya mu Allah kishiyoyi, wa antum ta'lamun alhali, kun san cewa shi kadai ne yayi muku waɗancan abubuwan, ba wani wanda yayi in ba shi ba. Allah shi kadai ya halicci sama, ya tsaida ta ta tsaya cak, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, shi kadai ya halicci sama ta tsaya cak, kuma ba gishiki, ba wata gufa da aka sa aka tare sa aka tare sama, kawai cewa akai da saman tsaya, kun fayakun, kun sai ta tsaya. Sannan Allah shine ya sanya mu kasashin fidaddiya, kuma kasan nan ta tsaya cak ba ta rawa da ku, wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah shine ya jijjefa turakan duwatsu a cikin kasa dan su kafe kasan kar ta dinga tangal tangal da ku. Aka ce ma kasan ta tsaya, kuma ta tsaya. Sannan Allah ya saukar muku da ruwa,
wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ko min kulli zawjin karim. Allah ya ce muka saukar da ruwa daga sama, muka tsirar muku da duk wani irin nau'in kayan marmari mai ban kai, mai wato dadi, mai kyau, mai karamci. Sai Allah ya ce hadha khalqullah, wannan halittan Allah ne shi kadai yayi muku wannan. Kaga ubudu rabbakum alladhi khalaqakum kenan, Allah shi kadai ya halice ku yayi muku duk wannan. Sai Allah ya ce to fa aruni ma za khalaqal ladina min dunihi, duk waɗanda ba Allah ba da kuke bauta musu, su kuma Allah ya ce ku nuna mun me suka yi. Kaga fala taj'alu lillahi andadan kenan, in dai har ba wani abun da cike a cikin waɗannan, to ashe bai kamata a maida su su zama kishiyoyin Allah ba. Fa aruni ma za khalaqal ladina min duni, Allah ya ce bal zalimuna fi dalalin mubin, azzalimai suna cikin bata mabayyaniyar bata, mushrikai suna cikin bata mabayyaniyar bata, Allah ka tsare mu da wannan bata. Sannan Allah yana cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, Allah ya ce akwai daga cikin mutane waɗanda suke riƙar wasu ababen wato kishiyoyi tare da Allah, yuhibbunahum suna son su, suna kaunar su, ka hubbillah kamar yadda suke son Allah. Wasu sukan sanya mu Allah kishiyoyi su daidaita kaunar waɗannan kishiyoyin a zukatansu ya zama daidai da kaunar Allah, ya zama daidai da yadda suke son Allah, ya zama daidai da yadda suke kaunar Allah madaukakin sarki. Amma Allah ya ce wallazina amanu, su ko masu imani ashaddu hubban lillah, wato su ne mafiya kauna ga Allah, ko kuma kaunar su mafi tsananin kaunar su suna yi ma Allah ne, ba su kaunar wani sama da yadda suke kauna Allah. Allah shine abun kauna a wajen su, Allah shine abun so a wajen su, mafi kololuwa Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To inda zamu tashi insha Allah shine fadin malam da yace wa qawluhu, da fadin Allah da yace wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wannan ita ce aya ta 111 cikin suratul Isra, ayan karshe kenan. Allah yace wa qulil hamdulillah, Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi lam yattakhidh waladan, Allahn da bai riki da ba, Allahn da bashi da da, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, sannan Allah bayi da wani abokin tarayya a cikin mulkin sa, mulkin na Allah ne shi kadai, bayi da wani wanda za a ce wai wannan abokin tarayyan Allah ne, walam yakul lahu sharikun fil mulk, sannan walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, sannan Allah bayi da wani majibanci, Allah bayi da wani mataimaki, min adh-dhulli anan ay min huna litta'lil, wai a ce wai saboda Allah ya gaza, saboda kashi, saboda kasawa ko gazawa, a ce wai Allah yana da wali, yana da masoya. Ma'ana shine Allah da yace wa lam yakul lahu waliyun, Allah bai da wani majibanci, to sai Allah yayi bayani sai ce minadh-dhulli, wai saboda kaskanci, domin ai Allah yana da waliyai ko. Alqur'ani ya tabbatar mana ayoyi da yawa, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. كذا ون آية تعتبر من الله ينا دولي سنا الله ينا شوا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. كذا الله ينا من وليا الله masu tsoron Allah. To amma anan da Allah ya ce wa lam yakul lahu waliyyu, Allah bai da wani waliyi, bai da wani majibinci, sai ya ce minadh-dhulli, wai a ce saboda kashi ko saboda gazawa, a ce Allah na bukatan masoyi. Ai mu yanzu ai anan duniya kowa na bukatan masoyi, me yasa ni nake bukatan wanda zai so ni ya kaunace ni, saboda kaskanci ina wa irin na dan adam. ayyukan rayuwa na ba zan iya yin su duka ba, dole ina buƙatar wanda zai taya ni. Haka ne ko? Ina buƙatar wanda zai taimake ni. Saboda me ya jawo wannan? Saboda ni din kasashe ne. To amma shi Allah yakan jawo masoyinsa a jikin shi ne don ya daga darajar masoyin, ba wai dan Allah na buƙatar wani abu a wajen masoyin ba. Muna ganewa ko? Mu muna buƙatar mu so junanmu, mu kaunaci junanmu, dan dole wata ran zan buƙaci wani abu a wajenka, kai ma kuma zaka buƙaci wani abu a wajena. Zamu rayu ne tare saboda mu cike mu juna gurbin da junanmu ba zai iya cikewa ba. Wannan ba zai iya cike nashi ba, wannan ba zai iya cike nashi ba. Shi yasa ai Allah da ya tashi halittar mu sai ya halice mu jinsi biyu. Sai ka namiji, yayi matar ka mace. Saboda me? Akwai gurabe a rayuwarka wanda ba mai cikewa in ba ita ba. Akwai gurabe a rayuwarta wanda ba mai cikewa in ba kai ba. Wannan wani kaskanci ne. Akwai wata buƙatar ka da kai ba za ka iya biya ba. Akwai buƙatar da ita ba za ta iya biyan ma kanta ba. Dole kuna buƙatar juna. To amma shi Allah subhanahu wata'ala yana da wali, yana da masoya wanda yake son su, suke son shi. Ba wai dan su din yana buƙatar wani abu a wajen su ba. Sabanin mu ɗan adam, mu ɗan adam ɗabi'ar mu ita ce wanda kake so shine mai kyautata maka. Haka ɗabi'ar ɗan adam take. Jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Wannan haka ɗabi'ar ɗan adam take. Kana son mutum ne dan yana kyautata maka. Dan akwai wata buƙatar da kake da ita zuwa gare shi. Kuma yana biya maka wannan buƙatar. Laka zaka kaunace shi, zaka so shi. Sawa'un buƙatar ta kuɗi ne, sawa'un buƙatar ta ilimi ne, kana buƙatar ilimi shi kuma yana da shi, kana buƙatar kuɗi shi yana da shi, alfarma kake nema shi kuma yana da wannan alfarmar. Haka zaka kaunace shi saboda wannan abin da yake maka. Amma banda Allah subhanahu wata'ala, inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah ya wadatu daga dukkan talikai gaba daya, bai buƙatar komai a wajen kowa. Bai bukatan komai a wajen kowa. Inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ya sa mu dace. Saboda haka yace wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli. Sai Allah yace wa kabbirhu. Sannan ka girmama Allah. Takbiran girmamawa. Ka girmama Allah da harshenka. Ka dinga yawan maimaita Allahu Akbar. Ka girmama Allah a zuciyarka, kai itiqadin cewa Allah ya fi komai girma. Duk wani abin da ya kai girma, to bai kai girman Allah ba, duk girmansa. Kenan duk wani wanda ba Allah ba, ba a gabatar da shi a gaba ga Allah. Ba a fifita umarninsa ko haninsa gaba da Allah. Wa kabbirhu takbira, ka girmama Allah girmamawa. Sannan ka girmama Allah a gaɓoɗinka, gaɓɓanka, ka girmama Allah da su. Ka bauta ma Allah shi kadai, ka kadaita Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai. Jama'a, in ya zamana a nan duniya ana ganin gwamna yana da girma, idan za a yi tafiya a cikin tawaga, a cikin convoy, ana ware ma gwamna mota shi kadai, daga shi sai driver, sauran kowa ya shiga sauran motoci. Wannan wai dan a girmama gwamna ne, aka ba shi mota shi kadai. To ya kuke tsammani da Allah da yafi gwamna girma, yafi kowa girma, a ce a daidaita shi da wani wanda ba shi ba wajen bauta? Ya dace? Bai kamata ba. Ba wani wanda ya cancanta wani, ya cancanci wannan in ba Allah ba. Tare da cewa shi ba gwamna, duk wasu siffofi na ƙasa da kai ɗan adam kake da shi, gwamna yana da shi. Haka ne ko? Duk wata bukata da kake da ita kai dan adam, gwamna yana da ita. Kai dan adam ba kana bukatar bayan gida ba? Gwamna din ya kai gwamna sai dai ne yin bayan gida. Zai yi. Yanzu inda za a baka kwangila, a ce an baka kai ne architecture, ana so ka yi renovating government house. Da ka gama ga office din gwamna nan, ga can ba kaza, ga office din deputy gwamna, ga office din first lady, ga wane ne, duka sai ka gama. Sai ka yi su gaba ɗaya ba bayan gida. Aka ce me yasa ka yi ba bayan gida? Ce haba, bai kamata excellency kuma yana shiga bayan gida ba wajen wari. gobe ana da wani aiki wata kungilan da a sake nemo ka zaka biya kudin ma saboda an san wannan mahukaci ne ai daga gwamnan na kan kujeran office din yana kan kujeran sa yana jujjuyawa yana shan AC yadda bayan gida ke koro talaka ta matse shi ya debo gudu haka shi ma zai fice da gudu fit ya shige bandaki na kasa kenan yana da yunwa yana kishirwa yana da sha'awa irin taka da dan adam yadda cikin ka yake fal bayan gida haka cikin sa yake fal bayan gida dan shi gwamna ne ba masa hanjin sa da kodan sa da walinan sa daban da naka ba duk daya ne duka iri daya ne eh to shi kuma Allah madaukakin sarki duk wata siffa tana kasa Allah ya tsarkaka ya tsaftata ya daukaka daga wannan siffar duk wata siffar da kasa Allah ya daukaka daga ita mu dan adam dai mu ne na kasassu kuma har abada dan adam bare taba zama kamilalle ba har abada daka Allah ya ce wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmamawa sannan Allah yana cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ayan farko a cikin suratul taghabun kenan Allah yace yusabbihu lillah ai ma'anan yusabbihu lillah ay yunazzihuhu an kulli sifatin naqsin wa aibi yusabbihu lillahi ma fis samawati abinda ke duk wani abinda ke sammai da kasai wa ma fil ardi da kasai yana tsarkake Allah yana tsaftace Allah daga duk wata siffa ta naqasa duk wata siffa ta naqasa da wata siffa ta aibu to duk wani abinda ke sama da kasa yana tsarkake Allah daga wannan shine malamai suka ce a tasbihi kashi biyu ne nau'i biyu ne akwai tasbihun bilisanil maqal akwai tasbihun bilisanil hal tasbihun bilisanil maqal shine bakinka yayi tasbihi kace subhanallah subhanallah subhan rabbil a'la subhan rabb subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan duka menene shi tasbihi ne da baki to tasbihi bilisanil hal yanayinka shi zai yi tasbihin shine tsarkake Allah da tsaftace Allah da kadaita Allah da bauta shi kadai to in mun dauki tasbihun bilisanil hal shine fadin Allah da yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah yace ba wani abu yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Allah ya ce sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai duka Allah ya ce suna tsarkake Allah sai Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu in an ce min shay'in komai ya shiga ciki me rai ne ko marar rai illa yusabbihu bihamdihi face yana tsarkake Allah tare da godiya mu Allah komai ne ne ka sani komai kakkan lissafa har da kaza Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu loudspeaker nan tana tasbihi teburin nan yana tasbihi kujerar nan yana tasbihi motar ka tana tasbihi Allah ya ce amma walakin la tafqahuna tasbiha wa zai ku ba ku gane tasbihin da suke dan da ba ba ku suke ba suna ma Allah ne suna ma Allah ne yasa yace alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun daga duk wani abin da ke sammai da kasai Allah yace yana ma Allah tasbihi yana tsarkake Allah wannan shine tasbihun bilisanil hal sannan tasbihun bilisanil maqal shine mutun ya furta da baki kamar yadda Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sabbih isma rabbikal a'la lam a wata aya ce fa sabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma Allah da kansa ma zaka ji yana tsarkake kansa ai ce subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna gashinan ayoyi da yawa burjik Allah yana tsarkake kansa da kansa daka Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya ce lahul mulku وله الحمد له الملك الله yace duk wani mulki mallakan Allah ne walahul hamd kuma godiya da jinjina ta tabbata ga Allah huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma Allah shine mai iko bisa dukkan komai to anan Allah yace lahul mulku mulki na Allah ne amma ai kowa ya san a duniya ai akwai masu mulki ko akwai masu mulki anan muna da mulkin siyasa muna da mulki na me na sarauta duk wannan mulki ne akwai sarki akwai hakimi akwai waziri akwai dakaci akwai kaza bangaren siyasa muna da gwamna akwai sanata akwai shugaban kasa akwai dan majalisa akwai wato dan mai wani ne wakilan al'umma ga sunan dai da yawa kama kuma Allah ya ce mulkin nashi ne shi yasa Allah da ya tashi bayani yace mai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai yace mai maliki yawmiddin Allah shine mai mulki ran tashi kiyama to anan duniya fa ranan sakamako Allah yace shine mai mulki to a duniya ba waye mai mulki a wata ayi yace mai a yawmuhum barizu rafi'ud darajati dhul arshi yulqir ruha min amrihi على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم سيتي مي لله الواحد القهار رانا القيامة الله سيتي يوم ملكي نواي باوان نذي يبادة أمسا الله دكان سيتي بادة أمسا سيتي ملكي الله نشي كدي مرين جايي دي فكر في مكوا تو تنبيا الدنيا ملكي نواي تند الله يتي الله راناشني تو الدنيا با a duniyar ma mulkin na Allah ne hasali mallakar mulkin na Allah ne amma a duniya akwai waɗanda Allah ya dan san musu wani bangare na mulki daga duk wani mai mulki yanzu Allah ya wakilta shi ne a matsayin wakilin sa wajen tanfizin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar a bi dokan Qur'ani da Sunna duk wani mai mulki wakilin Allah ne Allah kuma zai tambaye shi ran dan tashi kiyama akan wannan wakilcin da Allah ya bashi. Shi yasa yace kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Kaga sai ce kace ya Allah Allahumma ya Allah kai ne malikal mulki mamallakin mulki tutil mulka man tasha Allah kai ke bada mulki ga wanda kaga dama kaga shikenan a duniya ko wanda Allah kan ba su mulki ko sai ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki a wajen wanda kaga dama malamai suka ce me yasa da aka zo wajen bayarwa Allah ya ce kana bayarwa da aka zo wajen karba sai aka ce kana kwacewa saboda me saboda duk wani mai mulki ba za a ce kawo ya mika ba muna gane ba dan in Allah ya ce kana karba to cewa kai kawo sai ya mika amma duk wanda ya dana mulki in kaga an karba mulki kwacewa kai ba karba kai ba dan in an zo karba zai sa iya karfinsa iya iyawansa saboda me kar mulkin ya kubuce masa in kaga ya sauka daga mulkin an kwace ne an kwace ne wani Allah ya ga dama in ya tashi kwacewan sai ga wajen kwace mulki sai ya hada har da rayuwarsa gaba daya eh da yau kuma sauke shi ya zauna a kasa sai ya sauke shi ya jefa shi a cikin kasa eh akwai waɗanda Najeriya ba za ta zauna lafiya ba sai Allah ya musu irin wannan kwacewa eh Allah ya kwace akwai wanda kasan ba za ta zauna lafiya ba sai an musu irin wannan kwacewa sai an hada da kwace mulkin da kwace rayuwar su maimakon su sauka kasa sai su yi cikin kasa to sai a zauna lafiya eh Allah ka kwace dan kasa ta zauna lafiya saboda haka kaga kenan ashe mallakar mulkin ma na Allah ne kuma kaga shi Allah mulkin sa wato ku gane wani bambanci tsakanin mulkin Allah da mulkin mutane shi dan adam mulkin sa yana samuwa ne in an samu wadanda yake mulka yanzu sarkin bauchi in aka cire shi kadai aka rusa bauchin da ƴan bauchin ya zama sarki bai zama sarki ba yanzu gwamnan bauchi in aka rusa bauchin aka ce ba bauchi bai zama gwamna ba daga shi mulkin dan adam sai an samu wanda ake mulkan kafin me kafin mulkin ya zama mulki to amma shi Allah tuntunin sa mamallaki ne tun kan a samar da wanda ake mulka sannan shi Allah wato shi mulkin dan adam wadanda yake mulkan suke samar da mulkin nashi yanzu gwamnan Bauchi ba talakawan Bauchi yake mulka ba to su suka zabe shi a matsayin gwamna su talakawan sarkin Bauchi ba yana mulkan talakawan Bauchi bane su suka zabe shi a matsayin sarki committee zaben sarki ko su suka zabe shi a matsayin sarki kuma suka dawo kasa da shi to amma shi Allah waye zabe shi a matsayin mai mulki waye zabe Allah a matsayin Allah cancantan sa da zaman san Allah ya mai da shi Allah amma yanzu duk cancantan gwamna duk yanzu a cikin ƴan takarkarun da za su fito takarar gwamna ai akwai wanda kana gani ka san shi ya fi cancanta to amma cancantan sa din ya fi sauran cancanta ya mai da shi gwamna ko sai an zabe shi sai an zabe shi to amma shi kaga Allah ba yanda ka iya ba yanda ka iya kuma wato ko da mutum bai bi Allah ba akwai tsarin da Allah ya tsara rayuwa a kai yana so ko baya so dole ya bi Allah a wannan tsarin dole ya sallama yanzu aka ce ma kafiri Allah ya shar'anta ka zo ka yi sallah a masallaci ba zai zo ba ko to amma ba Allah ne ya tsara zubin halittarsa in yana jin yunwa ya ci abinci ba to in ya ci ga kafiri da gaske shi kafiri ne yanda ya kafirce mai yin sallah ya kamata ya kafirce mai tsarin cin abinci ai in ya cika kafiri yanda ya kafirce mai tsarin azumi ya kamata ya kafirce mai tsarin shiga bayan gida yaji cikin ya kulle amma ya ce kai ina ina kafiri kuma Allah ya tsara shiga bayan gida kuma yaje kama ya iya da wannan tsarin dole zai biya haka ai Allah kenan kuma shi yasa Allah ya gaya mana saboda isan Allah Allah ya gaya mana inda ya ga dama da Allah ya ga dama da ya biyar da duniya kaf kowa ya bi Allah wallahi kawai hikimar Allah ce ta tsara ya halice ku faminkum kafirun wa faminkum mu'minun wa min faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya halice ku cikin ku ga kafirai ga mu'minai amma inda Allah ya ga dama Allah ya ce aina inna sha'anu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in Allah ya ce in muka ga dama za mu saukar da wata aya daga sama wanda dole kowa ya miƙa wuya dole yanzu idan aka yi mana yanda aka yi ma banu Isra'ila da suka ibin dokokin Allah aka Allah ya sa mala'ika ya ciccibo dutse daidai size din garin da suke ya sa dutsen a saman garin Allah ya ce wa idna taqanal jabala fawqahu ka'annahu zullatu duk wanda ya daga ido kawai sai ya ga dutse yanda ka san hadiri Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim ayi wa aikanu annahu waqi'un bihim suka samu tabbacin ba wannan dutsen fa zai rikito kuma in ya rikito akwai matsala Allah ya ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rike abin da muka baku da karfi eh ku rike a taura da kyau malam bai ga kowa ya koma masallaci ba ana sujjada sujjadan ma ana sujjada ido ɗaya na kallon ƙasa ɗaya na kallon sama ana tunanin ta ina dutsen zai faɗo to yanzu aka sa wannan dutsen daidai size din garin Bauchi ka ga mun wanda ya isa je bayan gari yau ba wanda ya isa don kaga mutun na tsiyansa kaga mutun na iskancin sa ba wai ya wuce yayi exceeding limit din mulkin Allah bane a'a Allah kawai ya sake masa mara ne ya bashi Allah kawai ya bashi dama ne dan daga cin sunnar Allah akwai talala wannan shine amma ba wai ya fi karfin Allah ba daka Allah ya ce lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita Allah nan da ya sassaukar da al furqan wato ni rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ma'anan tabaraka ay ta'ala wa ta'azama wa takatharat barakatuhu Allah ya daukaka Allah ya girmama albarkatunsa sun yawaita alladhi nazzala al-furqana ala abdihi wanda ya saukar ma bawansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al-furqan ay al-qur'an alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil al-qur'anin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa bayna al-muslimi wal-kafir yake rarrabe tsakanin musulmi da kuma da kafiri wa bayna al-huda wad-dalala القران اللي yake bambance tsakanin shiriya da bata wa bainal barri wal fajir yana bambance tsakanin mai biyayya da kuma fajiri wa bainad dalli wan nafi yana bambance tsakanin mai cutarwa da kuma mai amfanarwa wannan shine alqur'ani daka Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi bisa bawansa wane ne bawan nan nashi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan yasa daga cikin inda yan bid'a suke bata kuma suke sukar ahlus sunna da kin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wai suna cewa ahlus sunna ba sa kaunar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan sun ce wa manzon Allah bawan Allah bayan kuma Allah da kansa a cikin alqur'ani a ayoyi masu tarin yawa ya kira annabi Muhammadu da me da bawan Allah bawan Allah hasali ma malamai suka ce galibin inda Allah yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bawan Allah idan ka bincika zaka samu waje ne da aka yi bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kagan nan da aka ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdi saukar da alqur'ani ai daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aka ba qur'ani in ba manzon Allah ba wa aka saukar ba alqur'ani in ba shi ba walaqad atainaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim ba wanda aka saukar ma alqur'ani in ba shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga amma duk da haka sai Allah ya ce shi din menene shi din bawan Allah ne shi a wata aya yace subhanalladhi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaga yace ana magana fa Isra'ili tafiyan da Isra'ili da miraji da aka yi manzo Allah ai daraja ce wannan wa ya samu wannan daraja in ba shi ba Allah ya turo mala'ika da daddare yace ka zo ka dauko Muhammadu ka kai shi Baitul Maqdis yaje ya ja annabawa sallah sannan ka kawo shi fada ana in ka zo waje kaza nan ne iya limit dinka ka tsaya shi kuma ya wuce ya isa inda kowa bai taba zuwa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama me kai wannan daraja amma duk da haka a wajen sai Allah ya ce subhanalladhi asra bi abdi duk wannan darajar nasa fa har yanzu bawan Allah ne shi kar ka dauka ya fita daga cikin bayin Allah har yanzu shi din bawan Allah ne anan inda akai Isra'ila da Mi'rajin da manzo Allah me Allah ya faɗa a suratul najmi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yabdiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhumiratun fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha kaga Allah yace anan din ba inda manzo Allah ya matsa kusa da Allah Allah ya ce sai Allah yayi wahayin abin da ya wahayi zuwa ga bawansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkan abin da muka saukar da bawanmu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa annahu lamma qama abdullahi ya da'u dubban Allah wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina kaga cewa Allah ke bawon Allah ba shi ma annabawan Allah ma da yawa zaka ji Allah yana kiransu da bayin Allah bayin Allah bayin Allah annabi ibrahim da kansa Allah ce wadhkul ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar wa innahum indana lamin al mustafain al akhyar kaga Allah yace su din zababbu ne a wajen mu amma duk da haka Allah yace fa su din bayina ne bayin Allah ne yace isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana dauda dhal aidi innahu awwab Allah yace ka yi hakuri game da abin da suke faɗi ka ambaci ka tuna da bawon mu annabi Dawud a wata ya ce wa habna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab kaga annabi Sulaiman Allah ce bawon Allah ne shi annabi Isa ma Allah ya ce in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il bawon Allah ne shi daga duk annabawan Allah bayin Allah ne haka nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi din ma bawon Allah ne manzo Allah da kansa ya ce la taquruni كما أقرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي تذكر كذبوه تاني كأزوزه تاني كتغاني دقا مسعين دا الله أجيني كوكيني مسعين الله همار يد نصارى سكيم النبي إيسا دا مريم النبي يتشيني باوان الله ني إن كنا سم برجيني كنا سم كجرم مالي تو كتشي باوان الله مازان الله صلى الله عليه وسلم داك النبي محمد باوان الله kuma manzo Allah bai taba kyamar a kira shi da bawon Allah ba kamar yadda Allah ya faɗa haka annabi Isa lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu al muqarrabu al masihu ko malaiku ba wanda ya taba jin yafi karfin a kira shi bawon Allah da haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne shi shi yasa ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin nuniyar sa yake cewa me ar-rabbu rabbun wal rasulu fa abduhu haqqan wa laysa lana ilahun thani yace Allah Allah ne annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne to ne kace gaskiyar magana ba mu da wani abin bauta nabiyu kuma bayan Allah yace falidhalika lam na'buduhu mithla ibadati ar-rahmani fi'la al-mushrikin nasrani shi yasa mu ba ma bauta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin bautar da muke ma Allah kada mu dace da irin aikin Kirista mushriki mai bauta ma annabi Isa yace kalla walam naghlil ghuluw kama naha anhu ar-rasul makhafatal kufran yace ba ma guluwi ba ma wuce iyaka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda yana tsoron kada mu zama kafirai mu wutar da shi matsayin da Allah ya tsaye da shi yace lillahi haqqun لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان الله yana da wasu haƙoƙi da ba wani koma bayan Allah da yake iya daukan wannan haƙƙi bawon Allah ma yana da nasu haƙƙi haƙoƙi ne guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin bawon Allah la taj'alil haqqain haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqan kada ku hada haƙoƙi guda biyu su zama daya ku bambanta ku rarraba haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban yace fal hajju lirrahmani duna rasulihi wa kadha as-salatu wa dhabhu dhal qurban aikin haji wa ake ma aikin haji ba Allah ba in an je aikin haji ba ce ake labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka ba ka taba jin an ce labbaika allahu wa rasuluhu a wajen aikin haji ana faɗin haka daga aikin haji na Allah ne shi kadai haka nan sallah Allah ake ma sallah kana kabbalta sallah me kake farawa da shi cikin karatu sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzo Allah ya shigo cikin wannan bai shigo ciki ba cewa kake Allah kai kadai zamu bauta maka kai kadai zamu nemi taimakonka kaga sallan ma mu ake ma sallah shi kadai ma Allah hakanan yanka ma Allah shi kadai ake yin yanka wa kadha sujudu wa nadhruna wa yaminuna wa kadha matabul abdi min isyani hakanan sujjadan mu da bakancan mu da rantsuwan mu duk da Allah ake ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan in bawa yayi zunubi in zai tuba astaghfirullah yake cewa ko astaghfirur rasulullah ai Allah da kansa da yayi bayani cewa yi walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah inda lokacin da suka zalunci kawunan su sun zo gare ka fastaghfirullah sai suka nemi gafaran Allah bai ce wa ghafara lahumur rasul ba sai ce wastaghfara lahumur rasul bai ce annabi ya gafarta musu ba sai ce annabi ma ya roka musu gafara annabi na rayi kai zunubi kai kai istighfari sai ka zo ka ce to ya rasulullah ka roka mun gafaran Allah ba ka gafarta mun ba wastaghfara lahumur rasul wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum ba yaghfir lakum ba ya roka muku gafara ba ya gafarta muku ba kai akwai wadanda ma Allah ya ce mu annabi di yawan gafaran da zaka roka musu Allah ba zai yafe musu ba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ya ce in kaga dama ka roka musu gafara in kaga dama ka bari in zaka roka musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba kaga shi ba manzo Allah ke gafarta zunubai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa kadha tawakkul wal inabatu wat tuqa wa kadha raja'u wa khashyatu rahman haka nan tawakkali dogaro ga Allah wa tawakkal ala Allah annabi da kansa Allah ya ce masa ka dogara ga Allah baka ba ce ka dogara ga kanka ba ballantana ku kuma a ce ku dogara ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim fa idha azamta fa tawakkal ala Allah wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minun wa ala Allah falyatawakkal al-mutawakkilun wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin duk wannan Allah yana cewa ku dogara ga Allah ne tsoron Allah ka taba jin an ce ya ayyuhal ladzina amanu taqu rasulullah sai dai a ce mai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ku ji shi kanshi annabin cewa akai ya ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuqil kafirina wal munafiqin shi kanshi annabin cewa akai ya ji tsoron Allah kaga shi Allah yake tsoro wa kadhal ibadatu wasti'anatu nabihi iyyaka na'budu zani tauhidani yace hakanan duk wata ibada kaga ibada da neman taimako yace kar ka manta da ayat iyyaka na'budu yace wannan guda biyu sune tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai ya Allah ba wani in ba kai ba duk wani wanda ba kai ba bai hawo wannan kujeran ba na'budu zamu bauta maka kai kadai wa iyyaka sannan kai kadai ba wani in ba kai ba ba mu yadda da kowa in ba kai ba nasta'inu kai kadai zamu nemi taimakon ka yace wa alaihi ma qama alwujudu bi usrihi dunyan wa ukhran habadhar lukunani wa kadhalika at-tasbihu wat-takbiru wat-tahlilu haqqu ilahi nad-dayyani amma bayan ya gama duka wannan sai yace lakinna mat-ta'azizu wat-tawqiru haqqun lir-rasuli bi muqtadal qur'ani wannan kuma ba an ce a wulakanta manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam girmamawa mutuntawa darajantawa haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yazo a Qur'ani Allah ya ce wa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila abinda Allah ya ce kenan a suratul a'raf yace alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhallimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sai yace falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kaga shi hakin manzo Allah girmamawa mutuntawa ai imani da shi ai mishi biyayya wani sai ya ce maka ai Allah da kansa ya hada hakkin sa da na manzo Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa an hada su waje daya kaga wannan bikin makareci kenan duk wanda ya ga maka haka ai in kana neman asalin abun da ya raba maka haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah daban to shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine wannan dan Allah ce wa la ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kenan haƙƙin bauta nawaye ne na Allah sai ce muhammadur rasulullah annabi muhammadu dan sakon Allah ne kenan yanzu bautan na Allah ne shi kuma annabi muhammadu an turo shi ne ya isar da bautan Allah zuwa ga mutane ya koya musu yadda ake bautan Allah to yanzu sai ka ce dai suke yanzu misali walillahi al-masalul a'la wani yazo daga gidan gwamnati yace ni dan sakon gwamna ne aiko sai ka ce matsayin sa dai da gwamna yake ce yanzu daidai yake da gwamna saboda shi ne dan sakon gwamna ne yanzu dai an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yake ce da annabi da Allah ɗaya ne ai ba zai yi ba ai la ilaha illallah uta taraba ta ga maka Allah shine abun bauta annabi muhammadu kuma biyayya ake masa isar da sakon bautan Allah yake yi shi yasa da yace la ilaha illallah ba tsaya haka ba wani zai ce to Allah ya zama bauta maka sai yace muhammadur rasulullah ga muhammadu na turo muku dan sako na ya koya muku sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi sai Allah ya ce li yakuna lil alamin nadhira dan ya zama mai gargadi ga dukkanin talikai wannan lamu ta'lil kenan dalilin aiko manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda ya zama mai gargadi mai wa'azi ga dukkanin talikai gaba daya to zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi akan fadin Allah ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.